بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مو تساكي هدواء وانم بجري ميتار البركة مسجد المهاجرين. أنا أقوات أن تدو أكرتي مكويو أتكيم ببنبر نجاح مرادي أولاً كساتا متنجر. A yau muna ranar Litinin, daren Talata 13 ga watan Ramadan, hijiran nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda ya daidai da 2 ga watan 3 miladin Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026. Taimako Allah madaukakin sarki, a daidai irin wannan lokaci muke bayyana tafsirin Alkur'ani mai girma, inda wannan shine majalisin mu na 30 a cikin tafsiri na wannan shekara, majalisin mu na 12 a cikin tafsirin wannan sura, Suratul Baqara. Ajiya mun kwana a ƙarƙashin fadar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ayata 29 a ayata 32. A yau zamu tashi farkon fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
نعم.
قال قالوا سبحانك لا علم لنا العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تحبئوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
حسبك جزاك الله خيرا. Allah madaukin sarki yace wa allama adama al-asma'a kullaha, ya sanar da annabi adama sunayen abubuwa dukkaninsu. Allah ce thumma aradahum ala al-mala'ika, sannan ya bujuro da su akan mala'iku. Fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin, Allah ce musu ku bani labarin sunayen waɗannan ababe in kun kasance masu gaskiya. Qalu suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, suka ce sarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu da ilimi sai abinda ka sanar da mu. Innaka antal alimul hakim, lalle kai Allah kai ne masani mai hikima. Allah ce ya Adamu anbi'uhum bi asma'i, haka annabi Adam ba su labarin waɗannan sunayen abubuwa. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, lokacin da annabi Adam ya ba su labarin sunayen abubuwa. Qala alam aqul lakum, sai Allah ya ce musu bun gaya muku ba, inni a'lamu ghaiba samawati wal ard, cewa ni na san abin da ke boye na sammai da ƙasai. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, kuma na san dukkanin abin da kuke boyewa, abinda kuke bayyanawa. Shi waɗannan ayoyi suna nuna mana yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tahiyar da lamarin ya tsakanin mala'iku da annabi Adam alaihi salatu wassalam. Magana ta farko a nan, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ce ma yake ba mu labarin wa allama Adam al-asma, Allah ya sanar da annabi Adama sunayen wasu abubuwa, sunayen abubuwa wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Adam. A nan gabaninmu kai gami aka sanar da shi ta wace hanya ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi annabi Adam? Wasu daga cikin malumai suka ce an sanar da shi ne ta hanya wadda babu wasita, babu tsakani tsakanin Allah da annabi Adam. Allah ne ya gaya mai sunayen, shi kuma annabi Adam su yi riki. Shi yasa ya daga cikin karamci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma dan Adam shi ne malamin dan Adam na hurku. Allah ce wa allama Adam al-asma, Allah shi ne ya sanar da annabi Adam sunaye na abubuwa daban-daban. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan ta'lim ya kasance ta'lim ne na ilhama, Ubangiji subhanahu wata'ala ne ya kitsa mai ilhama ta sanin wannan abu, kuma ya kitsa mai fahimta na wannan abu. Shi yasa Allah ya ce wa allama Adama al-asma'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Adam sunayen wasu abubuwa. Shi yasa a malumai suke cewa ilimi hanyar samun shi kala biyu ce. Akwai ilimi wanda za ka tashi ka nema ka yi karatu ka koya ka faɗi ka tashi ka sha wahala sannan sai ka same shi. Akwai wanda kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka zai ma ilhama, sai ka gane ilimi ne, kamar yadda Allah ya muku wa ilhama ganin wannan ruwa sha ake ba tamnawa ba yake. Babu wanda ya ce ma kaka tamna ruwa tunda aka hika har yau. Ilimi ne wanda Allah ya sanar da mu kawai wannan ruwa sha za kai, mai an baka abinci tun kana yaro, tun baka da komai na hakora, kuma sai ka ga mutum yana kokarin ya tamna abinda ba ruwa ba. Shi yasa su malamai suka ce an sanar da annabi Adam alayhi salatu wassalam ta hanyar ilhama, ta hanyar gwada mai kimsa mai. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, an sanar da shi ne ta hanyar karatu, sun da Allah subhanahu wa ta'ala a gabe ki cewa thumma aradahum alal mala'ika, sannan ya bujuro mai da su mana sai da aka gwada mai wanga kaza ne wanga kaza ne wanga kaza ne wanga kaza ne to sannan ne sai aka gwada mai aka bujuro da shi a tattare da mala'iku shi wannan yana nuna mamu dai ubangiji subhanahu wata'ala shine masani gabanin kowanne masani shi yake da ilimi gabanin ilimin kowa kuma shine wanda ya san komai gabanin kowa ya san komai shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a ƙarshen ayan nan ko kuma a ƙarshen waɗannan ayoyi yake cewa inni a'lamu ma la ta'lamun ko kuma wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun Allah subhanahu wata'ala yake cewa ni na san abinda ba ku sani ba kuma na san abinda kuke boyewa na san abinda kuke bayyanawa idan aka ce ilimi na ubangiji subhanahu wata'ala ana nihin wata siffati siffati ta Allah marwakin sarki wadda take tabbatatta ga zatin shi wadda take tabbatatta gare ya subhanahu wata'ala wadda ta kiwaye dukkanin komai yana nan tsaye akan sanin komai da komai Allah subhanahu wata'ala shi ilimin Allah ya kiwaye komai babu abin da ke bace ma Allah subhanahu wata'ala cikin ilimin shi shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul talaq yake cewa wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ubangiji subhanahu wata'ala ya kiyaye dukkanin komai da ilimin shi to ilimin Allah ya kiyaye kowa ya kiyaye komai mutummu ilimin Allah ya kiyaye shi samayyar mu ilimin Allah ya kiyaye ta karatunmu ilimin Allah ya kiyaye shi abinda zukatanmu suka kumsa na alkhairi Allah ya san da shi duk wata manufa da ke gare mu ta alkhairi muna so mu samu wadata mu taimaka ma addini Allah ya sani kuma zai ba mu lada akan wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya san muna kudayin rahama shi to ko da bai ba mu rahama ba zai saka mu akan wannan kudayin da muka yi saboda yana da ilimi akan muna kudayin abin da ke gaban shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ubangiji ta'ala ya kiwaye dukkanin komai da ilimin shi haka a cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah bi kulli shay'in alim ubangiji ta'ala masani ne mai ilimi ne akan dukkanin komai laka malamai suka ce shi ilimin Allah ya tattaro abin da ya wuce ya tattaro abin da ake yanzu ga kuma ya tattaro abin da za a yi a nan gaba ya tattaro abin da ke da kwai wanda kana iya cewa akwai kaza ilimin Allah ya game abin da babu ilimin Allah ya game abin da ke yiwuwa ya game wanda ba ya yiwuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya gangane dukkanin komai duk abin da ka sani da wanda zuciyarka ta darsa da wanda bata darsa ma ba to shi ilimin Allah ya tattaro wannan abin ya game ki ubangiji subhanahu wata'ala ya kasa mana ilimin shi daban-daban a cikin alkur'ani mai girma daga ciki Allah ya san ilimin abin da ke sirri ya san ilimin abin da ke bayyane Allah yake cewa ya alamu sirra wa akhfa ya san abin da ke boye wanda yake sirri kuma ya san abin da ma ya hibbo yuwa akan sirrin duk abin da baka furta ba na alkhairi Allah ya san da wannan manoyi shi yasa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari Allah yana ce mala'iku su rubuta ma dan Adam lada sai su rubuta sai a tambaye su rubuta zunubi sai ce Allah me yayi sai a ce yayi wasu abubuwa ya kudurci wasu abubuwa marasa kyau ashe duk manuha mai kyau wanda bawa zai yi to ubangiji subhanahu wata'ala zai saka mai da alkhairi wanda ya nihin aikin alkhairi sai dama bata bashi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za a rubuta mai lada akan wannan nihin alkhairin da yi shi duk lokacin da ka kudurce ma zuciyarka alkhairi to kana cikin lada shi yasa ake son musun musulmi ya zamana yana tunanin alkhairi ko da ka san ba ka da kai tunanin in ka samu za ka taimaka ma makwabta za ka taimaka ma dangi za ka taimaka ma addini za ka taimaka ma marayu za ka taimaka ma mata gajeyu za ka kaza wannan kadai tunanin Allah madaukakin sarki yana nan sane akan wannan tunanin na alkhairi. Ilimin Allah subhanahu wataala ya kiwaye dukkanin abinda idanunmu suke sata na kallo. Mun kalli alkhairi, Allah ya sani. Ba mu kalli alkhairi ba, Allah ya sani. Shi yasa ranar alkiyama na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba mu labari. Za a tada mutum sai ce, ya Allah, wane ya harare ni ka hidda mana haƙƙina? Sai a wana cikin littafin wane, sai a ga akwai harara. Ashe shi yasa shi ilimin Allah bai taƙaita ba ga magana, kuma bai taƙaita ba ga aiki. Ya gami komi da kowa, dukkan wani motsi Ubangiji subhanahu wataala ilimin shi ya game shi. Shi yasa Allah yake ce mu, ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Ubangiji subhanahu wataala ce, ya alamu kha'inatal a'yun, ya san abinda idanu suke darsa na satar kallo. Allah ce wa ma tukhfi as-sudur, kuma ya san abinda kiraza suka boye, abinda zukatan suka boye, suka kumsa. Allah madaukakin sarki ya san da shi. Shi yasa duk wanda ya kumsa alkhairi to zai samu ladan abinda ya dauka na kumsa alkhairi a cikin zuciyar shi. Saboda Allah yana da ilimi akan wannan alkhairin da ya darsu, muna so mu aikata shi. Haka ilimin Allah ya game abinda bai yake boye, abinda babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wataala, shine gaibi. Allah ce wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Ubangi ta'ala ce wa indahu mafatihul ghaibi, yana da mabudan gaibi. La ya'lamuha illa hu, babu wanda ya san su sai Allah. Ubangi subhanahu wataala yana da wasu ilimin muka wanda ba wanda ya san su sai Allah. Kuma yana da ilimin da yakan ayyuwa wani bai san shi ba, amma wane ya san shi? Ilimi wanda a nan zamani da muke, abin da ke gabanmu, idanunmu suke kallo, muna ganin mai kiwa kana. Amma inda aka wuce hitilarmu, aka kai ga duhu, idanunmu ba su gani. Shi kuma wanda ke daidai wannan wurin ya san abin da ke wakana. Na haka gaibi nisbi ne, yakan ayyuwa wani su daga cikin mutane su kasa fahimtar me ake ce ma gaibi. Sai mutum ya ce ma, ai ba Allah kawai ya san gaibi ba, a'a, duk abinda wata halitta ta sani ba sunan shi gaibi ba. Gaibi shine abinda kawai ba wanda ya san ya sai Allah, kamar yadda ba wanda ya san radda za a haihuwarka, babu wanda ya san takamaimai yaushe ne wata ƴar ce za a haihuwarka, ko kuma wata ƴar za ka mutuwa. Wannan shine gaibi. Shi yasa Allah da subhanahu wataala da yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, sai ya zana su waɗannan ababe guda biyar. Ubangiji subhanahu wataala daga ciki sai yake cewa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, babu wani chemical na zamani ko likitanci na zamani wanda ya san wace ƙasa, wani lokaci, daidai ina wani zai mutuwa. Allah subhanahu wataala ya buye mai kanshi wannan sanin. Haka babu wanda ya san ranar da za a tashi alkiyama. Waɗannan su ne ake ce mai ilimin gaibi, wanda ba wanda ya san wannan gaibin sai Allah. Amma ilimin rayuwarmu wannan na yau da gobe, yakan iyuwa wani bai je makaranta ba, wani ya je makaranta. Yakan iyuwa kana cikin gida sai a yi abu a waje, kai da ke waje aka yi gabanka ka gani, wanda ke cikin gida bai gani ba. To wannan ba a ce mai gaibi. Ilimi ya sha bamban, wana da ilimi, wana bai da ilimi. In dai akwai wani abin da mala'ika ya sani, to wannan abin ba gaibi bane. In akwai abin da wani annabi ya sani, wannan abin ba gaibi bane. In akwai wata halitta da ta san wannan abin, shi ma ba gaibi bane. To ilimin Ubangiji subhanahu wataala ya tattarke dukkanin gaibi baki daya. Allah shi ke da khususiyya ta sanin wasu abubuwa wanda babu wanda ya san su sai Allah. Shi yasa ilimin Allah madaukakin sarki yana da alaka da wannan tahiya ta duniya baki ne, ta kadarin rayuwa. To ilimin Allah subhanahu wataala yana da alaka da ita. Shi yasa malamai suke cewa Ubangiji subhanahu wataala yana da ilimi gabanin ya halitta komai, kuma yana da ilimi gabanin komai in ya wakana. Allah yana da wannan ilimin. tsabar hikima ta Allah subhanahu wataala kuma sai ya rubuta ababan da za su wakana a cikin lauhin mahfuz. Allah yana da ilimin abu kuma ya san abin da zai wakana, amma da ya fara halitta alƙalami sai yake ce mai uktu. Alƙalami ya ce ya ubangiji mi zan rubutawa, sai Allah ya ce mai kai rubutu, ka rubuta abin da zai wakana tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshenta. Alƙalami ya rubuta baki da, sai Allah ya bar shi a cikin lauhil mahfuz. To wannan rubutun yana nan cikin lauhil mahfuz, an rubuta komi, an rubuta kowa, an rubuta duk abin da zai wakana a duniya. To amma hikima da tausayi na mulkin Allah subhanahu wataala yana gogewa yana canzawa in ya ga dama, saboda ilimin da tahiyyar mulkin nashi ne. Shi yasa Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina
amanu bil qawli thabit bil hayati dunya wa bil akhirah.
Na'am.
Wa yudillu
Allahu barakallahu fik ai da nake so yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit
Allahu ma yasha
wa indahu
mulkitab.
Allah yace yamhu Allahu ma yasha, Allah yana goge abin da ya ga dama. Wa yuthbitu kuma yana tabbatar abin da ya ga dama. Wa indahu mulkitab, Allah yace uwar rubutun tana ga hannun shi, tana cikin mulkin shi. To shi yasa Allah madaukakin sarki da hikimar shi da tausayin shi ga bayu da rahama shi gare mu, sai yake sa abinda muka aikata a kowace rana Alhamis sai a dauka a kai mashi. Da sahi malaiku sukan dauka aikin mu na maraice sai su kai mu Ubangiji da yamma bayan la'asar, kuma sai a dauki ayyukan mu na sahi kuma sai a kai mu Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa idan mutun yana mutunan kwarai, idan malaikun maraice suka zo suka koma, Allah na tambaye su kaifa taraktum ibadi, alhali ya san Allah ya san halin da muke ciki, sai tambaye malaiku yaya kuka baro bayuna, sai su ce taraknahum wa hum yusallun, mun baro su suna sallah. Shi yasa sai wasu malamai suka ce Ubangiji ta'ala yana masu wannan tambayin ne tuni ga wannan maganar tasu da Allah yake ce masu inni ja'ilu fil ardi khalifa, sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. To duk lokacin da mala'ikun suka zo aiki sai a ce ya kun baro su suna taban ne, sai su ya ataraknahum wa hum yusallun, mun je suna sallah. وتركناهم وهم يسالون اتيناهم وهم يسالون وتركناهم وهم يسالون mai iske suna sallar la'asar kuma mun baro su suna salla. Idan wanda suka zo da asuba za su iske mu muna sallar asuba, kuma za su bar mu muna sallar la'asar. Su kuma wanda za su zo da la'asar su kai labarin sun zo muna la'asar sun baro mu muna sallar asuba. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala za a kai mai ayyukan mu kowace rana Alhamis. Idan sati ya guci za a tattara ayyukan mu na shekara, kuma sai a kai mai su a cikin watan Sha'ban watan da ya gabata. Ubangiji ta'ala za a kai mai aikin kowa a watan Sha'ban, ya ga ayyukan mu baki daya mai muka aikata tsawon shekara, bayan yana ganin su kullun, kuma yana ganin na asabar Alhamis Alhamis, kuma zai gane su cikin watan Sha'ban. Za a kai mai na shekara a cikin watan Sha'ban. To ina abin yake da dadi, Ubangiji subhanahu wataala kuma zaya ibu daga cikin rubutun da ke wajen shi na lauhin mahfuz, sai ya kawo shi a ranar Lailatul Qadri. Dan a kawo shi a daren Lailatul Qadri, daren kadara, kuma sai a ƙara ibu wannan abin da zai wakana na cikin wannan shekare. To sai a zo da shi daren Lailatul Qadri, sai a ba kowa kasan abin da zai, wanda zai mutu a cikin Rajab mai zawa. To tun daga wannan kwanakan masu kamawa za a tabbatar da mutuwar shi cikin Rajab, wanda za yin aure za a rubuta armanya cikin shekare, wanda zai haihuwa za a rubuta haihuwar ya cikin shekare, wanda za a haihuwa ya rashin lafiya duka za a rubuta cikin ga shekare. To shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku al'umma, idan kuka tunkari waɗannan kwanakan ku nemi Allah afuwa da yahuwa, saboda shi Allah yakan canza, yakan ayyuwa an rubuta ma mummuna mummunan abin da zai samu ka, to dagewa da addu'a sai ya sa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ma ya shahi matan da dama ce ya muhullahu ma ya sha'u wa yuthbit, yana goge abin da ya ga dama kuma yana barin abin da ya ga dama, to in ya ga dama sai ya goge ma wahala. An rubuta cewa wane zai accident, Allah ya sauke wane zai accident, to amma ya tashi cikin lailatul qadr yana ta addu'a, yana ta addu'a sai Allah ya bar accident din, amma ya kai accident din madadin a ce an dauki wane ya kakkare, sai kaje an ce takalman shi kawai ya cire ko ba abin da ya same shi, ya dai gurje kawa ne saboda karehi na mi na addu'a. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu abin da ke rigon rubutun da Allah subhanahu wa ta'ala yi kamar addu'a. Ashe ita addu'a ita ce ke sa Allah ya canza abin da ya riga ya rubuta cikin ilimin shi, wanda zai wakana sai Allah ya goge shi ya canza ma. Kisa ba a san musulmi ya zo ya ta kwana cikin daren Lailatul Qadri, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buye daren, yake bayyana ma mutane daren dan a gane masu nema da gaske da jajircewa a cikin waɗannan dararraga. Dalibai yadda al'ummarmu muke cikin wahala, muke cikin tashin hankali, kowa yana kuka da yanayin da ake, muna roƙon Allah ya hidda mu daga cikin yanayin da ake. To amma abun mamaki al'ummar da ke cikin wannan yanayin su ne za ka ga yanzu idan Allah ya kai mu kwana 19 watan azumi, kuma shi ne mutum zai rinka tambayar ka yau ne daren wuturi, saboda in ba daren wuturi ba ne shi ba zai ta yi addu'a ba. Tambaya yake yau ne daren wuturi, in an ce mai eh sai ya je daren wuturi, ya je daren 21, ya je daren 23, ya je na 25, ya je na 27, ya je na 29, saboda an ce mai cikin daren wuturi take, wani ba ma daren wuturin ba, a'a kawai sai daren 27 ne za ta iya. Duk cikin matsalar da ake bai da kasuwa, yana ta kukan bai da kasuwa, bai da aikin yi, yana ta kukan bai da aikin yi, ko yana da kasuwa ta durkushe, yana cikin wannan tsananin, amma ba zai ita shi bai roki Allah subhanahu wataala. To Allah madaukakin sarki yakan canzawa cikin abin da ke gare shi, sai ya canza da yawan addu'o'inmu da yawan wasu ayyuka, kamar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa man mai wanda yake so, inja Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutum da ke son a buda mai cikin arzikin shi, a yalwata mai kwanakan shi, a ƙara mai kwanakai, Annabi yake cewa falyasul rahima, da sada zumuntar shi mai son arzikin shi bunƙasa, to ya sada zumunta. Ashe sai malamai suke nuna mamu ashe kakan iya ƙara ma kanka alkhairi cikin alkhairi ta wasu hanyoyi daban-daban, shine mutum ya dage ya ci abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Wannan abinda ya shahi alkitaba kenan. A cikin ilimin Allah akwai almashi'a, yanzu an rubuta lailatul qadrin ta zo, an rubuta ma ga abinda zai wakana, to kuma in Allah bai ga dama ba bai so ba in lokacin ya kuma sai a ki, Allah ya rubuta abu kaza zai wakana, to amma in ya ga dama kuma kawai kuma abin sai ya ki wakana, shine masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, banda Allah ya so sai ya kasance, wanda bai so ba kuma ba zai kasancewa ba. Sannan Ubangiji subhanahu wataala takar abin na hudu shine al khalq, Allah yana halitta ta dukkan al'amurra baki daya. Shi ilimin Allah ya tattaro waɗannan abubuwan guda hudu. Allah yake cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi sama'i wal ard inna dhalika fi kitab, baka san Allah ya san dukkan abin da ke samai da abin da ke cikin kasai ba? Allah ce ai wannan yana nan rubuce ga hannunmu a cikin littafi. Ubangiji subhanahu wataala ilimin shi ne ya kame kowa, ya game komai, kuma ilimin ya siffa ce ba halitta ba. Shi sa malamai da dama sun yi magana akan ilimin Allah. Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa Allah yana da ilimi, kuma ilmullahi ghairu makhluq wa huwa sifatun min Allah, shi ilimin Allah siffa ce daga zatin Allah subhanahu wataala, ba halitta ba ce. ba wani abu bane Allah ya halitta daban a siffar shi ce subhanahu wataala. Haka al-Imam Abu Hanifa yake cewa ilmu Allah sifatun azaliya, ai shi Ubangiji subhanahu wataala ilmin ya siffa ce azaliya wadda take tabbatatta tun a da. Shi Allah subhanahu wataala ko da ya samu dama, Ubangiji subhanahu wataala bai da lokacin samuwa, to a asali Allah subhanahu wataala da ilmin shi, kuma ilmin na abinda zai wakana dukkanin duniya baki daya, babu wani abinda za a yi wanda za a cewa Ubangiji subhanahu wataala bai san shi ba. Sai malamai suka ce amma ilmin, bayan ilmin Allah yana azali, akwai ilmun lahiqun wujudiyyun mutajaddid, akwai ilmin da Ubangiji subhanahu wataala yakan ƙara tabbatar da shi lokacin da abin zai kasancewa, ba dan baya da ilmin ba, a sai dan yaji ya ƙara tabbatar da abin da ya ƙara gwada ma mutane abin da yake nihi ko kuma abin da dama ya riga ya sani. Kame da yace mala'iku inni a'lamu alama qullakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, ni bin gaya muku ba na san abin da ke boye cikin sammai kuma na san abin da yake bayyane. A wannan mas'ala ta cewa ilimin Allah yana jaddaduwa ko ba ya jaddaduwa, malamai sai maganganu guda biyu, amma zance mafi inganci wanda yake da lillahi masu karhi cewa Allah madaukakin sarki yana da ilimi na tabbataccen ilimi wanda tun a da yana da shi, kuma Ubangiji subhanahu wataala yana nuna wasu abubuwa masu ƙara tabbatar da ilimin shi lokacin da abin ke wakana. Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi. Haka Allah subhanahu wataala yake cewa am hasibtum an tadkhulu al-janna ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم
تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
التي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة شين زكونا تانونكو شقاء الجنة الله بيسن أبن زاكو أي ولما يعلم الله الذين جاهدوا فيكم ويعلم الصابرين حسي الله يا سن abinda za ku aikatawa. Mana wannan aya tana nuna mamu kamar sai mun yi aikin Allah ya ga aikin mu, duk da ya san ga abinda za mu aikatawa. Sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa kamar ubali yana tare da yara yana tarbiyyar su, yana rike su yana gwada musu wuta, yaron bai san wutar ba, sai a ce sai ba mahaifin yace kyale shi, da yace a kyale shi har mu gani, ba yana nahin ba wai in ya taba wutar bai san ta toye shi ba, ya san wutar toye shi za ta yi, amma sai ce a bar shi dan ya ƙara gwada ma yaran abin da yasa ake hana shi. To haka Ubangiji subhanahu wataala yake nuna ƙarin ilimin shi ga mutane dan mutane su gane Allah ya san abin da za mu aikatawa lokacin da muke aikata shi, kuma yana ƙara gamsuwa yana ƙara tabbatar mamu da cewa abinda muka aikata yana cikin ilimin shi na azali. Shi yasa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya diba zakatan mutanen da suka shiga yakin Badar, yake ce musu i'malu, ku je ku yi aiki, kowa ya aikata abinda ya ga dama. La'alla Allah qad tala ala ahli Badr fa qala i'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum. Ta dauro Allah ya diba zakatan su, ya ga cewa mutanen ƙwarai ne, ku je ku aikata abinda kuka ga dama aikatawa, Allah subhanahu wataala ya riga ya gafarta musu. A haka hadisi a cikin sahih Muslim daga Abi Sa'id al-Khudri ya dala tabbata gare shi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ad-dunya halwatun khadira, ita duniya wani abu ne mai kyau mai kyalkyali mai daukar. Allah ce wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanazira kayfa ta'malun, Allah zai kawo ku a cikin wannan duniya, ya bar kowa ya aikin da ya ga dama dan ya ga menene za mu aikatawa, ba wai dan Allah ba bai san abin da za mu aikata ba, a'a dan ya ƙara tabbatar mu da abin da ya rubuta innan shine zai wakana. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ƙara nuna mu ilimin Allah subhanahu wataala ilimi ne wanda ya tattarke komai, ilimi ne wanda ya tattarke kowa da komai. shi yasa ubangiji subhanahu wataala a cikin wadannan ayoyi da yake cewa wa allama adama al asma'a kullaha, ya sanar da annabi adam al asma' sunaye dukkanin su kullaha baki da yansu. Anan malamai suka ce me yasa ubangiji subhanahu wataala yake suna annabi adam karara, wa allama adama al asma'a kullaha, yace ya sanar da annabi adam sunaye baki daya, ba ce mai annabi ba kai, haka aka ce allama adama al asma, Allah ya sanar da annabi adam. Sace wannan dabi'a ce ta Allah subhanahu wataala, haka Allah yake ga annabawa yace ya Musa ya kai Musa, ya Ibrahim ya kai Ibrahim, haka da aka ce wa allama adama, an sanar da adam ba ce mai annabi ba, a dabi'a ce ta Allah, haka Allah madaukakin sarki yake ga annabawa. Sai malamai suka ce amma anan ubangiji subhanahu wataala yana ga annabawa karara wajen kira, ba dan komai ba dan ya bambanta girma da daukaka da daraja ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi annabi Muhammad babu inda Allah ya kira shi sallallahu alaihi wasallam da sunan ya Muhammad, sai dai min babil ikhbar, iza abal labarin shi kama Muhammadur Rasulullah ko kuma wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, kuma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, in za a bada wani labarin shi akan iya ambatan sunan shi, amma a kira ya haka sai da ce mai ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi. Saboda annabi adam Allah ya tattara mai falala daban-daban, to me zai bambanta shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Shi annabi Muhammad ba a mai wannan kira, shine wa allama adama al asma, Allah sai ya gaya ma ya koya ma annabi Adam sunaye baki daya. A nan mu har maganan wannan koyan ya kasance abinda malamai suke bada magana cewa wannan ilimi fa'ida da zamu samu cikin wa allama adama al asma kullaha, cewa wannan ilimin na addini babu wanda zai iya koyan shi ba tare da malami ba. Da a ti ana koyan addini ta hanyar molanka kawai, to da Allah subhanahu wataala zai ce wa sai Adamu ya samu ilimin shi, amma dan a gwada ma shi Adamu bai samu ilimin ba, sai aka ce wa allama adamal asma, sai Allah ya koya ma annabi Adam ya sanar da shi. Shi yasa sai malamai suka ce duk mutunan da yanne mu zama malami da kanshi shi karan kanshi, to babu abinda zai haihuwa ma addini sai fitina da bata addini ba, ba karantarwa ta addini ba. Wanda kuma a zamanin da muke rayuwa a yau muna ganin yadda mutane da dama kowa zan malamin kanshi, wani yana da kasat in wani, wani yana da nawani, wani yana da nawani, kowa ya boye kowa yanzu malami ne. Shi yasa fitintunu a cikin addini a cikin fahimta suke ƙara yawa, suke ƙara yawa, suke ƙara yawa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu. Allah yake cewa allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ika, sai Allah ya gwada ma mala'iku su, fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin, ku ba ni labarin sunayen waɗannan ababe in ku kun kasance da gaske kuke kun san abin da ban sani ba. Suka ce subhanaka, sarki ya tabbata gare ka ya Allah. Anan mala'iku suna ƙara tsarkake Allah subhanahu wataala, kuma suna nuna nadamar maganar da suka yi ma Allah, a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, suna tsarkake Allah subhanahu wataala, suna cewa tsarki ya tabbata gare ka. Shi yasa sai malamai suke cewa duk mutunan da zai yi wani aiki wanda za a siffanta Allah subhanahu wataala da wata kaddara da ko kuma da wani abu mara dadi, to babu abin da kamata kai kamar ka tsarkake Allah subhanahu wataala. Duk wani abu mai nakasa mai tawaya, su mala'ikun nan da aka ce kun san sunayen waɗannan ababi, suka ce basu sani ba. Da Allah yake cewa in kuntum sadiqina, sai suka ce qalu subhanaka, sarki ya tabbata gare ka, la ilma lana, mu ba mu da ilimi. Saboda jahilci, kore ilimi jahilci ne, kore ilimi ga mutum yana nuna shi a lokacin jahilin abin ne. To saboda kada su yi magana ta nuna sun yi magana da Allah subhanahu wataala kuma suna magana rashin sani su gare su ba ga Allah ba sai suka fara tsarkake Allah subhanahu wataala suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka kisa anan malamai suke ba da fa'ida ta tasbihi to duk abin da ka tsorata wanda kake ganin wannan abin aibi ne talauci aibi ne jahilci aibi ne rashin lahiya aibi ne rashin wadata aibi ne rashin zaman lahiya aibi ne to duk wani aibin duniya in kana so ka tunkude shi daga gare ka ga kanka to ka fara tasbihi ga Allah ka tsarkake Allah daga cewa shi Ubangiji subhanahu wataala ya tsarkaka daga irin wannan aibi to idan kai tsarkake Allah daga gare ya to sai ka kaman kana nuna wanda ya tsarkaka daga wannan aibi to ya baka mafita a ciki to wannan haka mala'iku suka yi suka ce qalu subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah saboda shi Allah subhanahu wataala ana tsarkake shi daga dukkan wata datti daga dukkan wani abu shi yasa shi tasbihi yakan taimaka ma dan adam akan haƙuri duk lokacin da wani abu yamma nauyi ba kashin dadi tashin hankali aka ga yamma wani abu ne yayi nauyi cikin rayuwarka ba kashin dadi rashin lahiya ce wani naka fi da lahiya wani naka ke kai ne ba ka da lahiya kasuwancin ka ne dabi'ar ka ce rayuwarka ce kawai haka ba amma komai wata zaka jin zuciyarka tana nauyi sai malamai suka ce babu abin da ke tahiya da irin waɗannan yanayin kamar tasbihi cewa subhanallah Allah subhanahu wataala yake cewa fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla al-ghurub bangi ta'ala ce fasbir kai haƙuri ya kai nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma yaqulun akan abin da suke gaya ma kai ma duk lokacin da mutane su rinka gaya ma abu mara dadi su rinka tsangwamarka su rinka ma sharri su rinka ma kai koma ka aikata abun gashi amma baka san dubun mutane akan matsalai to babu abin da ke gusar da ita kamar tasbihi ba sai ka je ka nemi wani rihi musu baki ba an ka kara durmiya cikin bata saboda wani lokaci dan adam yakan yi kuskure na dabi'a a dabi'ance sai wani abin da za a ta yayata maganar shi kun babu dadi yayin riga yayin kuskure yayin saban Allah kuma Allah ya tona asiri to amma yayata magana baya dadi to wajen adaqil yayata magana kuma sai a ƙara fada cikin wata shirka to shi yasa sai Allah ya ce mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isbir ala ma yaqulun kai haƙuri akan abin da suke gayi ma mara dadi na sharri amma me zai ƙara taimaka ma cikin haƙurin wasabbih bihamdi rabbika kai ta tasbihi kana tsarkake ubangijinka daga abin da ake danganta ma Allah zai jaye wannan matsalai a haka yawan ambata Allah subhanahu wataala tasbihi tsarkake Allah lokacin da Allah yake ce mala'iku inni ja'ilu fil ardi khalifa ni zan sa mamayi a bayan ƙasa abinda suka fara bude baki a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima zaka kawo wanda zasu banna su rinka zubar da jini sai Allah ya ce musu a'a inni a'lam ma la ta'lamun ani na sa abinda ba ku sani ba to a dabi'anci idan mutum babba yamma magana sai ka bashi amsa sai amsa ta zamana ba ita bayyan su ka bada zaka jin kanka yayi nauyi kamar ka ji kunya to wannan kurbin wannan nauyin da mala'iku suka ji kamar bai kamata a ce wannan amsar suka bada kamar Allah bai goye amsar baya amsar da suka bashi ba to sai ya zamana suna kokarin su ibe wannan damuwai ta zuciyarsu da tasbihi shi yasa suka ce su qalu subhanaka sarki ya tabbata gare ka wannan yawan tasbihi shike sa damuwar da suka dan samu ta magana su bata yi ba haka aka so su yi ba to sai suke ta tasbihi shi yasa kuma Ubangiji subhanahu wataala yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul hijr to idan damuwa ta zuci ta samu bawa to babu abin da zai yi ibi wannan damuwar ka wata tasbihi Allah ya ce walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun
فَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
Allah ce fasabbih bihamdi
rabbika
Allah ce walaqad na'lam Allah ce hakika mun sani haka annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun to kana jin kuntin abin da suke gaya ma kai ma duk abin da mutane suke gaya ma kan addini ko kan rayuwa suna gaya ma bakaken magana kana jin kuntin maganganun mutane baka jin dadin su Allah ce to abin da zaka yi fasabbih bihamdi rabbika kai da tasbihi ka kare baka san mutane su gayi ba ka san ana yawo da cewa yanzu wani bai kasuwa to ba sai ka saka ga kaso ba kai ta tasbihi ka kyalan mutane Allah zai mantar da su lamarinka zaka rayuwarka ka wuce ka buka wuce ba wani zai cewa da cikin mota kake wucewa shine fasabbih bihamdi rabbika kun minas sajidin mai ta Allah ce kai ta tasbihi kai ta godiya ga Allah subhanahu wataala ka yawaita yin sujada kana yin sujada a cikin abubuwan da zaka yi haka wannan tasbihi da mala'iku suka yi ma Ubangiji subhanahu wataala yana taimakar bawa ya zidda kurakuren shi koda a ce Allah madaukin sarki bai ji dadan abin da suka aikata ba to amma cewa subhanaka da suka yi to Allah ya yahi musu zanubansu kamar yadda hadisi a cikin sahih bukhari da muslim daga abi huraira da la tabbata gare shi yake cewa annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala subhanallahi wa bihamdi duk mutumin da yace tsarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah fi yawmi a cikin yini mi'ata marra su 100 hattat anhu khatayahu ko kuma huttat anhu khatayahu za a kankare mai laihi kan shi ashe mala'iku da suka ce subhanaka kaman sun nemi gafarar zanubansu kuma an kankare musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawan tasbihi yana kankare zanubai sannan yawan tasbihi ko yin tasbihi ahabbul kalam ila Allah babban magana da Allah ya so tunda su mala'iku suke kusa da Allah sun san abin da ya so tunda aka ce musu za a sa mamayi a bayan kasa to sai su ce subhana suka ce atash'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima sai Allah subhanahu wata'ala yake musu a inni ya'lamu ma la ta'lamun to tunda sun yi kuskuren magana to kuma suna zama a fadar Allah sun san me Ubangiji ta'ala ya so to nan take sai suka dauki magana ta biyu da aka ce ya ku mala'iku ku bada labarin waɗannan ababe abin su ci busu sani ba sai suka fara gayin ahabbul kalam ila Allah magana da Allah ya so suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya rawaito annabi yake daga Abi Dharrin al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu annabi yake cewa inna ahabbal kalam ila Allah subhanallahi wa bihamdi mafi kalmar da Allah ya so a bayan kasa shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim mutum ya rinka cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim shine mafi kalmar da Allah madaukakin sarki ya so a bayan kasa to sai mala'iku suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da ilimi ba mu sani ba sai abinda ka riga ka sanar da mu sai suka maimaita abinda Allah ya gaya musu innaka antal alimul hakim lalle kai Allah madaukakin sarki masani ne kuma wanda yake cike da hikima a cikin sane shi idan nan wurin sun ƙara maimaita ma Ubangiji subhanahu wataala abinda ya riga ya gaya musu lokacin da Allah subhanahu wataala yake ci musu zai halittar mala'ika zai halittar khalifa a bayan kasa sai suka ce la ilma lana ba mu da ilimi illa ma 'allamtana sai abinda ka sanar mu ka sanar da mu shi kuma suka ƙara mai da ilimin ga Allah suka ce innaka antal allah innaka antal alimul hakim kai masani ne wanda yake cike da hikima to shi yasa anan malumai suke cewa duk mutunan da aka tambaye shi wani abu na ilimi to in bai sani ba yace bai sani ba dabi'a ce ta mutanen kwarai koyi ne da annabawa koyi ne da mala'iku koyi ne da mutanen kwarai baki daya in an tambaye su ilimi suna cewa ban sani ba kuma ba kaskanci bane wata rana wani sahabi ya zo ji annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yake cewa ya Muhammad ya rasulullah ayyul biqa'i shar wai a duniya wani bagire ne yayi zama sharri inda za na guda inda za na gudu kada in ji wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan sahabi la adri hatta as'al jibril yace ban sani ba marhal jibril in yazo ya kawo wahayi sai mu mai wannan tambaya da jibril yazo fasa'ala jibril annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye jibril yace ya jibril ayyul biqa'i shar wani bagire ne zama wurin sharri shi ma jibril sai ce la adri hatta as'ala mika'il ce ban sani ba sai in na je na tambaye mala'ika mika'il in ya gaya mana zan gaya ma kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da jibril ya je tambaye mika'il sai mika'il ya bashi amsa da yadda washi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi amsa yace mai khairul biqa'i al masajid fi mafificin bagire a duniya shine masallatai yace wa sharruha mafi sharrin wuraren zama nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai al aswaqu kasuwanni duk inda kasuwa take to wajen sharri ne sai dai ba muna nihin kasuwa ba a shiga ai kasuwanci ai kaza shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam yake gayin falala duk mutunan da zai shiga kasuwa ya kimantawa da ambaton Allah to Allah yana alfahari da shi saboda waje ne na shagalita kaga kaza kana so kaga kaza kana so ana yawan maganganu ana saye ana sayarwa ga dukiya tana yawo hankalin dan adam yana daukowa to shi yasa annabi sai yake cewa to mahi sharrin wuri mahi sharrin ma'ana mahi sharrin inda ba ambaton Allah kasuwa na ake mantiwa amma idan mutun ya shigo masallaci ko ba komai in ya ga wannan tasbihi zai tuna in ya Qur'ani zai tuna in ya ga wannan karatu zai ya tuna to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafi sharrin wurare shine kasuwanni haka wannan a tambaye mutum yace bai sani ba dabi'a ce ta manyan malumai a duniya da annabawa baki dai da tun daga sahabban nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abubakar wata rana yana zanno ta mata ta tambaye shi yace mata ban sani ba ki bari har mu je mu tambaye mutane sai mu bada amsa haka Umar bin Khattab an tambaye shi haka Imam Malik radiyallahu anhu tabbata gare shi ma an tambaye shi yana zaune a wajen karatu aka mai tambaya 40 tambaya 40 dole aka tambu aka turo aka tambaye Imam Malik sai ce bai sani ba sai a ƙara karanta wata tambaya sai aka mai tambaya guda 40 yana cewa bai sani ba malamai suka ce babu abin da ya ƙara ma Imam Malik haiba da daraja da kima kamar irin wannan ranai tun daga sannan aka sanya mai shugaban musulmi a lokacin an mai tambaya 40 malami ne a lokacin a duniya ba wanda kashi zama malami aka mai tambaya 40 dukkanin su ce bai sani ba abin a hankalinsa sai aka kamar kima shi ta ragewa amma kuma su kima shi ta karu to haka su ma mala'iku da Allah yake ce musu ku bani labarin waɗannan ababe suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu shi innaka lalle kai Allah antal alimul hakim kai ne masani mai hikima in Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe za mu jin menene Allah ya sanar da annabi Adam sannan kuma annabi Adam ya ba su labari abin da muka karanta daidai Allah tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.